الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiyata tabbata ga Allah tabaraka wataala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 23 ga watan Rajab shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 9 ga watan hudu shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata wai hukuncin shiga makabarta da takalma shiga makabarta da takalma baya halatta sai da larura larura shine tsananin zafi na rana ko tsananin sanyi ko ya zamanto ko ina a cikin makabartar wato kayaci wanda mutum ba zai iya kauce ma inda zai dora kafarsa to a irin wannan lokaci yana halatta mutum ya shiga da takalmansa dalilin da yake nuna cewa fitar da takalma idan mutum zai shiga makabarta wajibi ne shine hadisin Bashir ibn al-Khasasiyya Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana yayin da ina tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin makabarta yace manzon Allah da yayi waiwaya sai ya hango wani na tafiya tsakanin kabura da takalmansa manzon Allah sai yake cewa ya sahiba sittiyatayn anki sittiyatayk manzon Allah yace ya kai me wannan takalma fitar da takalmanka idan aka ce asittiya shine takalmi na jemamiyar fata wanda a Hausa ake kiran shi balka kenan to anan wato umarni ne kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yama wannan sahabi cewa ma zai cire takalman sai fitar da su wanda kwa ka'ida ta malaman usul idan aka umarce ka da abu to kai tsaye ana hanin ka game da abin da yake shiyance shi micece hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya umarni cewa a fitar da takalma shine dan kada wato mu wulakanta ɗan uwan mu mamata saboda shi mumini darajar da Allah ya masa da alhurmar da Allah ya masa bata takaita ba a iya rayuwarsa koda yana mace wannan daraja ta shi kanana don haka shi kabari baya halatta ka taka shi kai tafiya baya halatta ka yi tsaye akan kabari baya halatta ka hau kan kabari ka zauna kamar yadda hadisi ne tabbatacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dayanku da zai zauna akan garoshin wuta ya kona tufafinsa ya iske fatar jikinsa ya kona manzo Allah yace shi yafi masa alkhairi da zai zauna akan kabari kaga wannan ana maganar ma zama akan kabari to ina ga wanda zai ringa taka kabari to dan haka kasancewar fitar da takalma idan mutum zai shiga makabarta wannan dole ne sai inda larura inda anan umarni ne kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne dan haka wasu sukan kafa hujja da cewa to ina hadis ina ga hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu'mini idan an kawo mutum an binne waɗanda suka binne shi idan suka juya suka tafi yana jin ƙaran balawar takalmansu wasu sukan fake da wannan hadisi wai domin halitta shiga makabarta da takalma kamar yadda yake cikin Fathul Bari Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya hakaito raddin da Ibn al-Jawzi yayi ga waɗanda suke kafa hujja da wannan hadisi Ibn al-Jawzi Allah ya ji kansa yake cewa wannan hadisi tsantsar labari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake badawa na cewa mamaci idan an binne shi waɗanda suka binne shi in sun juya yana jin ƙaran balawar takalmansu a ƙarƙashin wannan labari ko babu umarni babu hani bal kuma ga hadisin da yake hani game da shiga makabarta da takalma dan haka kasancewar kwata-kwata baya halatta sai inda larura sai inda larura kamar yanda mu'mine suna raye ba za ka zo ba kana bin tsakanin mutane da takalma kana taka su to haka suna mace ma baya halatta Naam. Ha? Sai dai kai tambaya akan wannan bayani ne mai tsawo wai akan al-Qadir. Qadir annabin Allah ne. Me kake tambaya game da shi? To labarin shi kuma ai sai ya koma cikin littattafai na tafsir. Ai labari ne mai tsawo. Annabin Allah ne daga cikin annabawa kamar yadda nassi na Al-Qur'ani ya tabbatar. Na'am. Wani mutum ya yi sallah ba arwalla bayan ya gama ya tuna cewa ya yi sallar nan ba arwalla. Dole zai sake. Saboda ita shi tsarki sharaɗi ne wanda yake na ingancin sallah to sallar da aka yi ta ba tsarki sallah ce ba tatta dalilin da yake tabbatar da haka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahadatha hatta yatawadda Allah baya karban sallar ɗayan ku idan yayi hadasi sai yayi arwalla dan haka duk wanda yayi sallah ba arwalla akan mantuwa dole ne zai sake wannan sallah in kuma da gangan ne to wannan ya halatta haramu duk wanda ya halatta abinda Allah ya haramta wannan ko yana iya kai shi haddi wanda yake na kafirci wallahi azbillah darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama wato kitabul libas ko kuma mu ce babul libas baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen tufafi wanda shine babi na ƙarshe a cikin kitabus sala wanda mun yi bayani game da hikima ta malam da ya biyo baya da babul libas a ƙarshen kitabus sala saboda suturce al'aura sharaɗi ne na ingancin sallah za mu tashi littafi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala kitabul janaiz ana abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akthiru dhikra hadhimil ladhat الموت رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت ليضر النزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه وعن بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين رواه الثلاثة وصححه ابن حبان وعن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم والأربعة وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرؤوا على موتاكم ياسين رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان مالم الله يجي كانسا نافدا كتاب الجنائز واتو wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen wato janaiza ko kuma mu ce hukunce-hukuncen gawa lafazin al-janaiz wato jami'i ne na janaza in ma ka ce janaza bi fatihil jim ko kuma ka ce jinaza tare da cewa yi ma jimun kin wasali kasa wato shine yafi fasaha a larabci ka ce jinaza tare da cewa ta fuskar ma'ana akwai bambanci game da janaza da jinaza idan aka ce jinaza wato suna ne na wato suna ne wanda yake na makara idan akwai mamaci a kanta idan akwai mamaci akan gadan gawa sai a ce masa jinaza in ba mamaci akan gadan to iya abinda za a faɗa a ce masa na'ash duk da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa ita kanta makara ba a ce mata na'ash sai idan akwai mamaci a kanta in babu mamaci iya abinda za a faɗa a larabci shine sarir gado kenan idan ku aka ce janaza to iya abinda ake nihi da janaza gawar kanta kenan mamaci shine ake nihi da janaza wasu malamai sun kuyar da haka sun ce in aka ce janaza kenan makara idan akwai mamaci a kanta in aka ce jinaza wato gawar ita kanta sababin abin da yasa malam yayi littafi na musamman game da abin da ya shafi hukunce-hukuncen wato janaza shine gawa domin kasancewar shi mamaci yana da wasu hukunce-hukunce wanda musulunci ya zo da su tun daga lokacin da mutum ya kwanta rashin lafiya har akai lokacin da Allah ya masa rasuwa akwai abin da zai biyo baya na shafe masa ido da lausasa wato gabansa sannan da yi masa wanka da shafa masa turare da yi masa likafani sannan yi masa sallah sannan a ɗauka a kai shi makomarsa ita ce makabarta a yi rami a binne shi bayan an binne shi a yi masa addu'a don haka dukkansu waɗannan abubuwa ne wanda wato musulunci ya zo da su game da abin da ake aiwatarwa game da shi mamaci don haka shi ne a nan kenan malam ya yi babi na musamman kuma kamar yadda abu ne sananne a wajen dukkan mumini ko kuma mu ce wajen dukkan wato bawa cewa karshen alewa kasa kamar yadda Hausawa suke fada duk wani mai rai to karshen sa shine mutuwa kamar yadda Ubangiji ta'ala yake fada kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wata rai mai lumfasawa wato mai dandanar mutuwa ce to sai dai kar mu zaci cewa ita mutuwa wato karewa ce kwata kwata kamar yadda ake fada a cewa duk wanda ya mutu ya kare ita mutuwa lalle karewa ce amma ba karewa bace ba kwata kwata ita mutuwa shine kamar yadda malamai suke fada shine mufaraqatu ruhi wato minal badin ko kuma anil badin shine rai wato da zai rabu da gangan jiki shine ma'anar mutuwa dan haka ita mutuwa kenan rai ne yakan ciru daga wata rayuwa zuwa wata rayuwa ta musamman kenan ya rabu da gangan jikin mai rai kenan kuma ya koma wata rayuwa wadda take ta musamman ita ce alhayatul barzakhiyya dan haka kuma shi rai kamar yanda yake cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa abu ne wanda yake mai wanzuwa wanda har abada baya karewa har abada wato rai baya kare kawai in ya rabu da gangan jiki ne to gangan jiki shikenan ya mutu kuma zai koma wata rayuwa ta musamman ita ce alhayatul barzakhiyya kafin awayi gari kiyama don haka can cikin suratul zumar ubangiji ta'ala ke fada Allahu yatawaffa anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma ubangiji ta'ala ke cewa Allahu yatawaffa anfusahina mautiha ubangiji ta'ala shike karban rayuka wato a lokacin mutuwarsu sai ya ce wallati lam tamut fi manamiha haka nan wadda bata mutu ba a cikin baccinta ma'ana mutumin da yake cikin bacci ubangiji ta'ala shine yake rike ran sai ya ce fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta duk ran da Allah ya hukunta mata bacci ya hukunta mata mutuwa ubangiji ta'ala sai ya rike ran sai kaje an ce ai daga bacci shikenan ya huce wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wanda kuma Allah bai hukunta masa ba mutuwa wanda ajalin sa bai kare ba sai Allah ya dawo masa da ran a lokacin falkawar sa dan haka kaga anan ai ba ran bane ba kwata kwata ya kare a Allah ne ya zari ran daga jikin dan adam shikenan Allah ya kaddara masa mutuwa amma ran yana nan kuma an kai shi wani bu wanda yake na musamman domin wata rayuwa wadda take gaibiya dan haka tunda mutuwa abu ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta mana ya kaddara mana kamar yadda yake fada nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuke dan haka abinda aka so ga dukkan mu'mini wato ya ringa tunanin mutuwa kuma ya yi mata tanadi kamar yadda zamu ga hadisi na farko wanda malam ya shigo da shi a karkashin wannan littafi shine wato hadisin da yake mana umarni game da wato tunanin mutuwa sannan shi ma mutuwa tanadi yana kasancewa ta hanyoyi guda uku an gane ku abubuwa ne guda uku duk wanda ya hada su to tabbas wato ya ma mutuwa tanadi abu na farko shine mutum ya kyautata tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da duk wasu ayyuka na sabo da yake mutum ya daina abu na biyu duk wani wanda ka san yana da haƙƙi a kanka to kai kokari ka nemi kubuta game da haƙƙinsa duk wanda ka san yana da haƙƙi a kanka in ma abin da ya shafi mutunci ko rayuwa ko dukiya to kai kokari ka kubuta game da wannan haƙƙi abu na uku shine mutum ya dukufa ba dare ba rana akan yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba duk wani abin da Allah ya shar'anta na yi mutum ya yi kokarin kwatantawa bakin gurgurdan ikonsa na hannuwa ya hannu to duk wanda ya hada waɗannan abubuwa uku to tabbas ya ma mutuwa tanadi kenan wannan shine abin da ya zama wajibi akan mu mutuna mutuwa mai mata tanadi tanadin shine tuba game da ayyuka na sako abu na biyu kubuta game da hakukuwan jama'a. Abu na uku wato shine dukufa ba dare ba rana akan ayyuka na ibada. Dan haka kuma ita mutuwa akwai abubuwa waɗanda suke gabatar ta galibi, wato shine rashin lafiya, wanda ita rashin lafiya kamar matsayin shimfiɗa ce wato gabanin mutuwa galibi. Amma so da yawa mutum yakan mutu wato ba tare da daidai da ciwon kai ba, in lokaci yayi tabbas za a tafi. Dan haka ita kuma rashin lafiya wato tana da wasu hukunce-hukunce waɗanda suke na daban, waɗanda suke masu zaman kansu, wanda shi idan mutum Allah ya kaddara masa rashin lafiya, to abu na farko da ake bukata shine mutum ya dau hakuri ya jure, ya nemi sakamakon lada na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala akan wannan rashin lafiya da Allah ya dora masa. Sannan yana daga cikin abin da aka sunnanta ma shi marar lafiya, wato shine ya nemi magani. Kenan an shar'anta mana wato shine yin magani, kamar yadda hadisi yake cikin Sahih al-Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada, Ubangiji ta'ala bai taba saukar da wata rashin lafiya face ya saukar da maganinta. Manzon Allah yace sai dai rashin lafiya daya ita kadai ce ba ta da magani, wato shine tsufa. Dan haka ba laifi bane idan mutum ba shi da lafiya wato ya nemi magani. Kuma sannan shi marar lafiya na halatta wato yayi bayani game da abin da yake tare da shi na rashin lafiya ga likitan da yake neman magani abunsa, ko kuma wani wanda yake na kusa da shi, abokinsa ko dan uwansa, tare da ya cika zuciyarsa da yarda da amincewa cewa wannan rashin lafiya Allah ne ya dora masa. Wannan ba da labari da zai yi ga likita ko wani abokinsa ko wani wanda yake na kusa da shi, wannan ba a kiran shi kai kuka da kashin hakuri. An gane ku? Kana iya ba likita ku, duk da cewa shi likita dole ne ka bashi labarin kenan iya abinda kake ji na rashin lafiya. Haka shi wanda kake tsammanin cewa zai iya sanar da kai maganin ita rashin lafiyar ka, ba laifi kana iya bada labari. Amma ta fuskar kashin hakuri da raki, wannan baya halatta mutum ya ringa fadar cewa ba shi da lafiya, domin kai kukan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wajen bayinsa wannan kwata-kwata baya halatta. Sannan kuma yana daga cikin abin da aka sunnanta ma shi marar lafiya yayi kokari ya kubuta game da wasu hakukuwa waɗanda suke kansa. Kamar misali shine in akwai wasu kayan ajiya ko wani bashi ko wasu abubuwa, to ya kamata yayi kokari yayi wasiya. Don haka aka sunnanta ma wanda ya tafi gaida marar lafiya wanda ake ji masa tsoro, to a nan sai a ringa faɗakar da shi akan abubuwan da ya dace, amma sai ta hanyar hikima. Don kada ka zo ka ringa ba mutum labarin cewa yi wasiya yayi kaza, ya zamanto kwata-kwata ka rikitar da shi, kana nuna masa kenan tamkar ajalinsa ya kusanto. To wannan kwata-kwata bai ya dacewa. A cikin hikima da siyasa ake samun mai hankali mai lura ya ringa fatanta ma marar lafiya kenan iya abubuwan da suka zama wajibi a kansa na wasiya da sauransu. Sannan kuma yana daga cikin abin da shi marar lafiya aka sunnanta masa shine kyautata zato da Ubangijinsa Subhanahu wa ta'ala, ma'ana ya ringa kwadayin rahama da jin kai na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce na cikin Sahihu Muslim riwaya ta Jabir Allah ikara masa yadda ke fada, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala, manzon Allah yace kada ɗayan ku ya sake ya mutu face sai yana mai kyautata zatansa da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Ma'ana ka ringa kyautata zatan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai ji kanka. Karka kalli wato girman laifinka, ka kalli jin kai na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Amma wannan a lokacin da mutum ya kwanta rashin lafiya, rashin lafiyar da ba a tsammanin tashi, to anan mutum yakan rinja yadda bangare wanda yake na ar-raja, kaunar rahama ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala akan abin da ya shafi al-khawf, shine tsoron azabarsa. Amma idan mutum yana raye, to abin da ake bukata ya daidaita tsakanin tsoron azaba ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da kwaɗayin rahamarsa. Amma in mutum ya zo mutuwa, abin da ake bukata ya rinjayar da bangare wanda yake na kwaɗayin rahama ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala akan bangare wanda yake na tsoron azabarsa. Domin in mutum yana raye, so ake ya daidaita, saboda in ka rinjayar da bangaren tsoron azabar Allah akan kwaɗayin rahamarsa lokacin mutum yana raye, to wannan zai kai mutum zuwa yankewa game da jinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shi kuwa a ka'ida ba wanda yake yanke kauna game da jinkan Allah Subhanahu wa ta'ala sai waɗanda suka kafirce masa, kamar yadda yake cewa innahu la yayi asu min rawfillahi illa alqaumul kafirun. Sanarin jayar da bangare wanda yake na kwaɗayin rahama ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a lokacin mutum yana raye, yana cikin koshin lafiya, to wannan kuwa yakan kai mutum ya amince ma ta lala ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Shi ma ba wanda yake amince ma ta lala ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, mutum ya yi ta saba ma Allah, yana ganin cewa Allah ya kyale shi bai damke shi ba, sai waɗanda suka taɓe, waɗanda ba su da rabo a gobe kiyama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul A'raf, afa aminu makarallah fala ya'manu makarallah illa alqaumul khasirun. Shi ne yake cewa shin yanzu sun amince ma ta lala ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala? Ai ba wanda ke amince ma ta lala ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sai mutane waɗanda suke tababbi, waɗanda ba su da rabo a gobe kiyama. To dan haka dai a takaice abinda muke so mu gane yana daga cikin abinda aka so ga marar lafiya, shine kyautata zato da Ubangijinsa Subhanahu wa ta'ala, ya kyautata zaton cewa Allah zai ji kansa. To shine a takaice dai a nan insha Allah za mu ga wato abinda ya sauƙaƙa game da hukuncen gawa. Shine a farko malam ya zo da hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda ke faɗa, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, aqsiru dhikra hadhihi al-ladhat al-maut. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku yawaita wato tunanin me yanke dukkan wani jin daɗi. Lafazin ladhat jam'i ne na ladha, in aka ce ladha wato jin daɗi kenan. Al-ladhat dukkan wasu abubuwa na jin daɗi. Shine yace aqsiru dhikra hadhihi al-ladhat, wato ku yawaita tunanin wato me yanke duk wani jin daɗi. Sai yace al-maut, wato ita ce mutuwa. Lafazin al-maut anan kana da fuska uku. Fuska ta farko kai rufa'a kace al-mautu, idan kace al-mautu sai ya zamanto kenan khabar ne na mubtada wanda yake mahzu, da kace aqsiru dhikra hadhihi al-ladhat sai kace huwa al-mautu, ai huwa al-mautu kenan, anan ka shafe huwa wanda shine mubtada kenan, sai ka wanzar da labarin sai kace al-mautu. Fuska ta biyu kace al-mauta kenan, taqin maftuha kai mata kenan fatha, kace al-mauta a'anil mauta kenan, ku yawaita tunanin me yanke dukkan wani jin dadi. Sai yace a'anil mauta kenan ina nihi mutuwa kenan, anan al-mauta ya zamanto maf'ulun bihi ne mansub. Ko kuma kace al-mauti, idan kace al-mauti anan kuma adful bayani, wannan kuma shine yafi dacewa kace al-mauti kenan, da kace aqsiru dhikra hadhimil ladhat al-maut kenan, menene hadhimil ladhat? Ita ce mutuwa. tunda hadhi ma'anan wato mudafun ilayhi ne, majrur ne bil idafa, kenan shi kuma al'adaf kenan tabi'un ne lil ma'dufi alayhi, kenan shi ko wannan aduful bayan ne, kenan sai ka ce al mauti, kenan kutuna ku yawaita tunanin wato me yanke dukkan wani jin dadi, al mauti wato ita ce mutuwa kenan, tare da cewa wato wannan hadisi hadisi ne wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisi, tare da cewa a wasu ruwayu an samu ziyada ƙari, wanda kuma wannan ƙari jumla ce ta aliliya, kamar yadda a cikin wata riwaya da yake cewa akthiru dhikral mauti, yake cewa kutuna wato akthiru dhikra hadhimil lazzati, sai yake cewa fa innahu ma zakarahu abdun qabbu fi dhikin illa wasa'ahu wa la fi sa'atin illa bayyaqahu, shine yake cewa domin bawa da dai bai taba tuna mutuwa wato a cikin wani hali wanda yake na kunci, wato farcin tunanin mutuwa sai ya yalwata masa abu, idan kana ganin cewa kana cikin wani kunci wanda yake na rayuwa, to tunanin mutuwa yana daga cikin abin da zai yalwata maka wannan kunci da kake ciki, sai ka manta da shi, ko kuma mutum yana cikin wata yalwa, kana cikin wani jin dadi, ka shagala da rayuwa ta duniya, to da zaran ka tuna mutuwa, to wannan kuma zai kuntata wannan jin dadi da kake ciki na rayuwar duniya da shagala da kai game da al'amari wanda yake na lahira. A wata riwaya yake cewa fa innakum la tazkurunahu fi kaseerin illa qallalahu wa la qalilin illa kasarahu, domin ba za ku tuna mutuwa a cikin wani abu wanda yake mai yawa, wato face wannan tunanin mutuwa sai ya kankanta abu, kuma ba za ku tuna mutuwa a cikin wani abu wanda yake dan kadan, face sai tunanin mutuwar ya yawaita shi. A takeice dai abinda muke so mu sani iya bakin nan abu ne wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa akthiru dhikra hadhimil lazzat al maut, wato ku yawaita tunanin wato me ku yawaita tunanin wato abinda ke yanke duk wani jin dadi, wato ita ce mutuwa. Don haka a takeice wannan hadisi kenan yana shiryar da mu zuwa cewa tunanin mutuwa abu ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana, an gane ko matsayinsa ya wuce sunna mustahabba, tunanin mutuwa abu ne wanda yake wajibi, ba don komai ba kwa don mutum ya gyara aikinsa, saboda mutuwa ita ce mafi girman dukkan wani wa'azi, babu wani wa'azi wato sama da mutuwa, abu ne wanda yake gaya tabbas idanka ya nuna maka kuna faduwa da mutum, kuna tashi kuna rayuwa da shi, sai a wayi gari babu shi, babu alamar shi. Don haka kasancewar shi ya samu za Allah sallallahu alaihi wasallama kenan anan ya mana umarni game da wato tunanin mutuwa, saboda shi ne abinda zai sa mutum ya gyara ayyukansa, in mutum yana wasu ayyuka na sako tunanin mutuwa, wato zai janyo raga masa kenan ya zamanto ya takaita waɗannan ayyuka da yake na saba ma Allah subhanahu wata'ala, ya tuba ya gyara aikinsa. In ya kasance mutum yana da takaitawa a cikin ayyuka na ibada, to tunanin mutuwa zai kai shi ya zage damtse, ya tana dama kansa babban guzuri saboda makomarsa lahira. Sannan hadisi na gaba, hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke faɗa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yatamanna yanna ahadukumul mauta li durrin nazala bihi, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku yayi gurin mutuwa wato saboda wani tsanani wato da ya sauka a kansa, saboda wani tsanani da ya same shi, tsanani anan imma wata rashin lafiya ko talauci ko wani kunci na rayuwa ko wani firgici da abin da ya kama da haka, to kada mutum yayi gurin mutuwa saboda wani yanayi na kunci da ya samu kansa, ya kunci wanda yake na rayuwa, shine yace la yatamanna yanna ahadukumul mauta, la anan nahiya ce kuma sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfafa wato wannan hani wato da nuna tawkid as-saqila shine yace la yatamanna yanna ahadukumul mauta kada dayan ku wato yayi burin mutuwa da durrin nazala bihi saboda wani tsanani da ya same shi duk yanayin da bawa ya samu kansa a cikin kuncin rayuwa to baya halatta yayi burin mutuwa saboda yin gurin mutuwa haramun ne sai dai a mahalli daya kamar yadda bayani zai zo nan gaba sai yace fa in kana la budda mutamanniya wato in har ya kasance ban makawa wato sai yayi gurin mutuwa ma'ana ba ya iya jurewa ba ya zamanto kawai ban makawa maza Allah yace fal yaqultu ga iya abin da ya dace ya fada in har mutun ya ga ba zai iya jure ma irin tsananin da ya same shi a rayuwarsa to shine maza Allah yace fal yaqul iya abinda zai fada yace Allahumma ya Allah roƙonka nake ahayini ma kanatil hayatu khairan li ya Allah ka rayar da ni matukar rayuwa ta kasance alkhairi ne gare ni matukar rayuwar ita tafi alkhairi gare ni ya Allah ka rayar da ni wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li ya Allah ka karbi rayuwa ta matukar mutuwa wato ita ce tafi alkhairi gare ni to wannan in har ya kasance ban makawa mutum ba zai iya cimrewa ba to ga iya abin da zai fada amma kai tsaye mutum yayi burin mutuwa saboda wani tsanani na rayuwa ya same shi wannan kwata-kwata haramu ne baya halatta wanda idan ka dauka dabi'a ce ta waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala burin mutuwa saboda kasancewar mutum ya fada cikin wani tsanani kamar yanda zaka same su wai ba ma mutum gurin mutuwar kansa ba mutuwar jama'a ma gaba ɗaya zaka ji mutum yana gure wai saboda wani abu ya same shi na kuncin rayuwa kamar yanda zaka ji mutum yana faɗa yana cewa wai shi abu sakaho kowa ma ya tashi yasa saboda ya samu wai kanshi a cikin yanayi na rayuwa kamar yanda wani mawaki daga cikin mawakan jahiliya shine al-Muhalhid ibn Rabi'a lokacin da aka kawo masa yakon mutuwar dan uwansa shine Kudaymu sai yake rera wasu baituttuka yana waka yana cewa Kudaymu la khaira fi dunya wa man fiha in anta khallaitaha fi man yukhalliha Kudaymu ayyu fata izzin wa makrumatin tahta as-safati allati ya'luka safiha na'an nu'atu kulayban li fa qultu lahum ma latibina al-ardu aw zalat rawasiha laita as-samaa'a 'ala man tahataha waqa'at wa halat al-ardu fanjabat bi man fiha shine yace kulaybu la khaira fi dunya wa man fiha yace kulayb yace ai babu wani alkhairi da ya rage a duniya da duk wanda yake cikin ta in anta khallaitaha fi man yukhalliha in har kai ka bar duniya to babu wani alkhairi da ya rage a cikin ta shine sai yace kulaybu ayyu fata izzin wa makrumatin tahta as-safati allati ya'luka safiha sai yace na'an nu'atu kulayban li fa qultu lahu yace masu kai ya ku sun kawo mun yakon mutuwar kulaybu fa qultu lahum sai nace da su malati bin al-ardu ina ma kasa ta karkata da mu gaba ɗaya kowa ya mutu an huta aw zalat rawasiha ina ma a ce duwatsun da Allah ya kange kasa dan kada ta yi raurawa duwa tsannan su gushe ta nitse kowa ma ya nitse yace laita samaa alaman tahta hawaqa yace ina ma sama ta rutu ga wanda ke karkashin ta ta kashe kowa wahalatil ardu fanjabat bi man fiha yace ina ma kasa a ce ta juye ta tsage ta hade da duk wanda yake doranta dan haka a takaice abinda muke so mu gane dabi'a wato gurin mutuwa saboda wani tsanani da ya samu bawa a rayuwarsa wannan wata dabi'a ce ta maguzawa wanda kwata-kwata baya dacewa da mumini duk tsananin da mumini ya samu kansa a ciki to kada ya guri mutuwa kawai in ma ya kasance tsananin ya tsananta kai ba ka iya jurewa ba to iya abinda zaka faɗa shine kai wannan addu'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya shiryar da mu yace fal yaqul wato ya faɗa yace Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li ya Allah ka rayar da ni matukar rayuwa ita tafi alkhairi gare ni wa tawaffani idza kanatil umma kanatil wafatu khairan li ya Allah ka karbi rayuwa ta matukar wato mutuwar ita tafi alkhairi gare ni mijince hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi da ya hane mu game da gurin mutuwa saboda gurin mutuwa wato ya ci karo da daukan hakuri wanda Allah ya umarce mu da shi saboda duk abin da Allah ya dora ma bawa na musiba da bala'i to ya tabbata cewa daukan hakuri ya zama wajibi a kansa kaga gurin mutuwa anan ya ci karo da daukan hakurin da aka yi mana umarni da shi sannan bugo da kari shi gurin mutuwa yana nuna cewa mutun yayi kashin hakuri duga da gansa sun kasa tabbata akan tafarkin da ake da bukata a tabbata akan shi yana nuna cewa wani nau'i ne na kashin hakuri shi kuma mumini ba a san shi da kashin hakuri ba sannan kuma bugo da kari shi gurin mutuwa yana ɗaya daga cikin abin da ke sanya bawa yayi wato asarar lada wanda yake mai yawa me yasa saboda ita rayuwa ga mumini alkhairi ne tsawon kwanuka na rayuwa ga mumini alkhairi saboda shi duk abin da Allah zai dora ma bawa na musiba da bala'i matukar ya dau hakuri ya jimre to ya tabbata cewa yana da lada mai girma a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin kamar yadda Allah yake faɗa su masu daukan hakuri a ranar kiyama ana cika musu sakamakon su na lada ba tare da lissafi ba kamar yadda yake cewa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab da haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana rashin halaccin gurin mutuwa a inda yake halatta mutum ya yi gurin mutuwa sai idan mutum ya ji tsoron fitina wato game da addininsa mutum yana jin tsoron za a fitince shi game da addininsa ma'ana fitina a cikin addini to a wannan lokaci ba laifi mutum yana iya gurin mutuwa wanda dalilin da yake tabbatar da haka shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala game da fadar baiwarsa Maryam alaiha salam lokacin da take fada ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nisyan mansiya ko kuma wa kuntu nisyan mansiya take cewa ya laitani take cewa kai cauna ina ma a ce mitu na mutu qabla hadha wato kafin wannan al'amari da ya faru a gare ni ma'ana shine wannan aihuwa tace wa kuntu nisyan mansiya tace na zamanto wani abu wanda yake mantacce abun mantawa kwata-kwata ya zamanto abu ne wanda an manta da shi kwata-kwata ba a tuna shi ba a nan ba tana gurin mutuwa ba ne saboda wato tsanani wanda yake na nakuda a saboda abin da za ta tunkara game da jama'arta domin jama'arta za su iya tuhumar ta cewa ta ina ta samu da ita ba mai aure ba kaga sai su ringa munana zato da ita munana zato suna mata zaton wato wani sharri da mugunta to dan haka anan jin tsoron kar a fitince ta game da addinin ta ne take gurin mutuwa dan haka anan idan mutun ya fada cikin wata fitina za a fitince shi game da addinin shi to ba laifi mutun yana iya gurin mutuwa kamar yanda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'insa manzon Allah yake cewa wa idza aratta bi ibadika fitina fakabirni ilayka ghayra maftun yake cewa ya Allah in har ka nufaci bayinka da wata fitina ya Allah ka karbi rayuwata halin ba a fitince ni ba wannan kenan hadisi yana nuna halaccin mutum yayi gurin mutuwa in yana jin tsoron fitina game da addininsa dan haka dai a takaice kenan wannan hadisi malam yazo da shi ya nuna mana cewa kenan idan mutum ya fada cikin yanayi wanda yake na kuncin rayuwa ko rashin lafiya ko abin da ya kama da haka to kada mutum yayi gurin mutuwa kawai iya abin da zai yi yayi wannan addu'a in Allah ya sa da kwanaki gaba to daman ita rayuwa ga mumini alkhairi ce saboda shi mumini a kullun zai dada ayyuka waɗanda suke na alkhairi in kuma lokaci yayi kenan Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya karbi rayuwarsa ba tare da ya fada cikin wani abu wanda yake na hali shine yace wa tawaffani ma kanatil wafatu khayran li don haka idan muka lura a cikin yanayi wanda yake na rayuwa a yau, kamar yanda zaka samu waɗanda ba su da addini ko kuma waɗanda suke da raunin imani, idan sun fada cikin wani yanayi wanda yake na kuncin rayuwa, to mutum yakan yi kokarin yanda zai hallakar da kansa, wani ta hanyar kwankwadar guba, wani ta hanyar yaje ya fada cikin ruwa ya durmiya, wani ko ya fada cikin wuta, wani ko ya hau dogon gini ya jeho kansa da abin da yayi kama da haka, wani ya dauki makami ya cika ma kansa. Menene sababi wai rayuwa ta masa kunci bari ya kashe kansa ya huta? Har ma wani yakan rubuta takarda kafin ya kashe kansa, sai ya rubuta takarda ga sababin abin da yasa ya kashe kansa, wai da wata wasiya kawai shi ya gaji da rayuwa ta duniya. Shine malamai suke cewa wannan ya zamanto kalmustajiri minar ramdha'i binnar. Kamar misali, wai mutumin da yake neman magance zafin rana, wato game da wuta, mutum ya je wai shi zafin rana ne ya tsananta a kan shi, sai ya je ya ce a bari ya je ya samu wuta domin ya kare kansa, ma'ana game da zafin rana. Kaga shi yana ganin cewa wai shi ya gaji da rayuwa ta duniya, bari ya kashe kansa ya huta, bai san ba abin da yake gaba kuma ya fi abin da yake bayan tsanani. Don haka wannan ba karamar taɓewa ba ce, ba karamar asara ba ce, wanda yana daga cikin dalilan da suke nuna cewa kashe kai wani haɗari ne wanda yake mai girma. Abubuwa ne kamar kusan guda biyar. Abu na farko, duk wanda ya kashe kansa, to wannan ya saba ma shari'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, saboda Allah ya haramta mana wato kisan kai da nasi na Al-Qur'ani. Allah ya haramta mana cewa mutum ya kashe kansa, kamar yadda yake cewa wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika udwanan wa zulma fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. A cikin suratul Nisa Ubangiji ta'ala yace wala taqtulu anfusakum, kar ku kashe kawunanku, innallaha kana bikum rahima, lalle Ubangiji ta'ala ya kasance mai jin kai ne game da ku, don haka ya haramta muku kashe kai. Sai yace wa man yaf'al dhalika udwanan wa zulman, duk wanda ya aikata haka ya kashe kansa, wato dan shishigi da ketare iyaka da zalunci, Ubangiji ta'ala yace fa sawfa nuslihi nara, wato da sannan za mu shigar da shi wata wuta ta musamman, wa kana dhalika 'ala Allahi yasira, kuma wannan abu ne mai sauki a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari cewa duk wanda ya kashe kansa da wani abu, to za a azabtar da shi da wannan abin da ya kashe kansa a ranar kiyama. Kamar yadda hadisi yake cikin sahihai, riwaya ta Thabit ibn Dhahhak, Allah ya kara masa yadda, manzon Allah yake cewa man qatala nafsahu bi shay'in udhiba bihi yawm al-qiyama, duk wanda ya kashe kansa da wani abu, to za a azabtar da shi da wannan abu a ranar kiyama. Kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa duk wanda ya kashe kansa ta hanyar kwankwadar wata guba, to zai tashi a ranar kiyama da kofin da ya kwankwada gubar, wato yana kwankwada a cikin wutar jahannama. Wanda ya sanya wani makami, wuka ko abin da ya kama da haka ya barka cikinsa, to a ranar kiyama zai tashi da wannan wuka yana yanka cikin shi a cikin wutar jahannama. Haka mutumin da ya jeho kansa daga wani wuri madaukaki ya gangaro ya kashe kansa, to a ranar kiyama haka zai tashi a cikin wutar jahannama, wal iyazu billahi. Nau'in yanda mutum ya kashe kansa haka zai tashi a ranar kiyama. To dan haka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi yake bada labarin cewa, yake bada labari game da wani mutum wanda wato rauni ne ya same shi, sai ya kashin hakuri sai ya kashe kansa, manzon Allah sai yake cewa huwa min ahadin nari, wato yana daga cikin ƴan wuta, ma'ana yana daga cikin ƴan wuta in har Allah bai rangwamta masa ba. Abu na biyu, kisan kai, duk wanda ya kashe kansa, wannan ya nuna cewa sifa ta mu'minai sifa wadda take cikakka, ba ta tare da shi, saboda inda a ce mu'mini ne wanda yake mai cikakken imani, to ba yanda za a yi ya kashe kansa, kenan wannan alama ce wadda take nuna cewa mutum ne wanda yana da rauni imani, duk wanda ya kashe kansa kenan yana da rauni imani in daga cikin mu'minai. Sannan abu na uku, kasancewa kuma hannu wannan dalili ne wanda yake nuna cewa shi matsoraci ne kuma yana da kashin hakuri, baya iya jimre ma manya-manyan al'amura. Saboda me yasa mu'mini abinda aka san shi wato juriya, duk abinda zai same shi na musiba da bala'i da kunci na rayuwa, to zai jimre ya maida al'amarinsa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan abu wanda yake na hudu, kasancewar kuma wannan yana nuna cewa wato mutum ne wanda yake da yana da burin mutuwa. Me yasa? Saboda ya gaggauta wannan yana da burin mutuwa. Alhali burin mutuwa ko abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta kenan, kamar yanda ya faɗa mana a cikin wannan hadisi, la yatamanna yanna ahadukum al-maut. Kenan in har baya da burin mutuwa, to yaya za a iya kashe kansa? Sannan abu na biyar, malamai suka ce wannan kuma dalili ne wanda yake nuna akwai raunin hankali tare da shi, inda yana da tsinkayen nesa, ya san mene ne zai biyo baya-bayan mutuwa, to da ba zai kashe kansa ba. Don haka dai a takaice, kashe kai saboda wani kunci na rayuwa ba dabi'a ba ce ba ta mu'minai, dabi'a ce ta waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan hadisi na uku a baban hadisin Buraida ibn al-Husayn, Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, al-mu'minu yamutu bi araqil jabin. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi mu'mini wato yana mutuwa wato da jikin goshi, kamar yanda sababin wannan hadisi daga Buraida Allah ya ƙara masa yadda, wato ya ziyarci wani ba shi da lafiya, yana nan zaune a gunsa har ransa ya fita, sai ya ga goshin shi ya faso da jiki, sai yake kabbara yake cewa Allahu Akbar, yace tabbas, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa al-mu'minu yamutu bi arqil jabir, wato shi mu'mini wato shi mu'mini wato yana mutuwa wato game da jikin goshi. A gane ko mu'mini yana mutuwa ne wato da jikin goshi, wanda mutum ya mutu goshinsa ya faso da jibi, wannan alama ce daga cikin alamomi na kyakkyawan ƙarshe na cikawa da imani, kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Ahkamul Janaiz ya zano waɗannan alamomi na kyakkyawan ƙarshe kusan alama 18, wanda yana daga cikin alamomin kenan mutum Allah ya masa rasuwa a gagoshinsa yana jibi, tare da cewa shi jibin goshin yana ɗaukan ma'ana biyu na cewa al-mu'minu ya mutu bi araqil jabi. Ma'ana ta farko shine irin wato tsanance-tsanance da mumini yake haɗuwa da su a rayuwarsa, saboda shi mumini yana cikin yanayi ne wanda yake na kunci a rayuwarsa, ga abubuwa waɗanda suke na ibada da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora masa, wanda abubuwa ne waɗanda suke masu wahala, sai ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa dace yakan jure akan bada abubuwan da Allah ya dora masa. Sannan kuma ga abubuwa da mumini yake wahala a rayuwarsa ta hanyar neman halak da duk wasu abubuwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya shir'anta masa a rayuwarsa. Kenan wannan shine malamai suka ce kenan mumini a wahalce yake mutuwa, ma'ana tun farkon kenan rayuwarsa har izuwa ƙarshen shi a wahalce yake mutuwa, ma'ana irin abubuwan da yake a rayuwarsa. Saboda shi mu'mini hatta da abincinsa sai ya yi ƙoƙarin ya tantance ya ci abin da Allah ya halitta masa, sabanin wanda ba shi da imani ko kuma wanda yake mai rauni imani ba ruwan shi, duk ta hanyar da ya san ya samu kawai zai yi. Ma'ana ta biyu shine kasancewar irin wahalar da mu'mini yake sha a lokacin mutuwa, hali wanda yake na fitar rai, wannan wahala da yake sha ta fitar rai shine yake sa goshin shi yake fitar da jibi, wanda wannan kuwa kamar yanda wato malamai suka faɗa hikima anan, iya abin da ya rage na laifukan mumini na zunubansa ubangiji subhanahu wata'ala ya kankare masa wannan laifi ya same shi a wanke a tsaftace game da duk wani zunubi shi yasa Allah yake tsananta ma mumini wato fitar rai don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yazo mutuwa aka zubo masa ruwa a cikin wani koko manzon Allah yake tsoma hannun shi a cike yana shafawa a jikinsa sai yake cewa inna lil mauti la sakarat inna lil mauti sakarat manzon Allah yake cewa lalle mutuwa akwai tsanani Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa da naga haka take cewa wallahi sai nake cewa inda a ce akwai wani wanda zai kubuta game da tsanani wanda yake na magagin mutuwa to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya dace a ce ya kubuta to dan haka shi mumini akan wahaltar da shi a wajen fitar rai ba dan komai ba dan a wanke shi game da duk abin da ya rage masa wato na zunubai shi yasa kenan goshin shi yake fasowa da jibi kenan dan haka wannan sai mu rike cewa alama ce daga cikin alamomi waɗanda suke na kyakkyawan ƙarshe mutum ya mutu wato goshin sa ya zamanto yana faso da jibi shine a takaice kenan malam yazo da wannan hadisi sannan hadisi na hudu a baban hadisin Abu Sa'id da Abu Huraira Allah ya kara musu yadda suna faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqinu mautakum la ilaha illallah manzon Allah ya ce ku laƙanta ma mamatanku wato kalima ta la ilaha illallah ku laƙanta ma mamatanku me ake nihi da mamata a nan wato su ne waɗanda suke cikin hali na fitar rai kenan wannan bi itibari ma sai ya kunne domin duk wanda yake cikin halin fitar rai to ƙarshen shi mutuwa to dan haka duk wanda ya shiga cikin irin wannan yanayi to iya abinda aka sunnanta mana shine laƙana masa kalima ta la ilaha illallah yaya ake laƙanta masa malamai suka ce sai wani ya matso kusan sa sai ya ringa maimaita wannan kalima amma kar ya tsananta masa kamar sai ya faɗi wannan kalima ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to haka zai zo kusan shi ya ringa laƙanta masa wannan kalima in an yi dace ya faɗi wannan kalima to sai a kyale shi sai in an ji ya koma yin wata kalima bayan ita wannan kalimatu shahada sannan kuma za a sake maimaitawa tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa faɗa masa za a yi a ce masa ya ce la ilaha illallah kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya tafi akan haka akan hadisin da ya zo da shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa laƙanta ma amminsa Abu Talib wato kalimatu shahada duk da cewa malamai sun bambanta sun ce in mumini ne kenan zawwa za a yi kusan sa a ringa laƙanta masa in kuma kafiri ne to bujiro masa da wannan za a yi a ce masa ya ce la ilaha illallah shi domin musulunci ne ake bujiro masa cewa ya musulunta domin mutuwa ta cin masa akan musulunci to shine anan a takaice kenan za a laƙanta masa amma fa ba za a tsananta ba ba za a yawaita ba saboda shi wanda yake cikin irin wannan yanayi yana cikin hali ne wanda yake na wahala da haka malamai suka ce abin da ya sa ma ba za a ce masa ba dan kar a ce masa ya ce la ilaha illallah ya ce ba zai faɗa ba kuma al'amarin ya tsananta akan mutane ka ce masa ya ce la ilaha illallah ya ce ba zai faɗa ba kaga anan akwai tsanani akan jama'a kenan abin zai zamanto tashin hankali dan haka sai dai a dan matso kusan shi kenan a ringa maimaita ita wannan kalima sannu kina in ya faɗa sai a kyale shi ba dan komai ba saboda mahimmancin ita wannan kalima manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna manzo Allah yace duk wanda la ilaha illallah ta zamanto ita ce karshen zancensa da ya bar duniya akan sa manzo Allah yace makomar shi aljanna duk wanda kalimar da ya bar duniya akan ta ita ce la ilaha illallah manzo Allah yace sakamakon shi aljanna abubuwan kiyama to dan haka kenan anan da aka ce mautakum ba ana nihi sai bayan mutun ya mutu sannan a zo a tsugunna kan kabarinsa a ce masa wa'iza sa'alakal malakani an rabbika wa dinika wa nabiyika har zuwa karshe. To wannan hadisin ba haka ba yake ne, mautakum anan waɗanda suke cikin halin fitar rai su ne ake lakanta ma kalimatu shahada, ba wanda ba bayan mutum ya mutu ba. Bayan mutum ya mutu a zo a masa wannan talqini a tsugunna a kan kabarinsa a yi masa wannan kwata-kwata ba karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce. Hadisin da ya zo a kan haka hadisin Abi Umama Al-Bahili, kwata-kwata wannan hadisi ba ya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kirkira shi aka yi. Don haka a malikiyance ba su yarda ba da yin wannan talqini. Yin wannan talqini a malikiya makruhi ne, waɗanda suka tafi akan cewa a iya yi malaman Shafi'iyya ne. Hadisin da suka kafa hujja da shi hadisi ne kwata-kwata ba ya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba faɗarsa ba ce. Don haka mutum yana raye ne ake lakanta masa la ilaha illallah, la ilaha illallah ta amfane shi, amma bayan mutuwar shi ba maganar a yi masa wannan talqini. An gane ku? Kenan da ya ce laqinu mautakum, wato ku lakanta ma waɗanda suke cikin halin fitar rai su ne ake nihi da mautakum. Kenan wannan an lura ne da abin da zai zo nan gaba, wanda wannan kuma salo ne wanda yake da larabci. Salo ne wanda yake da larabci, wanda yake cikin halin fitar rai za a iya ce masa matacci. Shi ne kamar yadda can Ubangiji Ta'ala yake cewa إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Don haka a nan abin da ake nihi wanda kenan mutuwa ta hadarto masa, kenan sai a lakanta masa kalimatu shahada. In kafiri ne kenan a hujuro masa a nemi cewa ya yi furci da kalimata la ilaha illallah. In mumini ne kenan a nan a ɗan matso kusan shi, sannan wato a faɗi wannan kalima, tare da cewa kamar yadda muka yi bayani Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya tafi akan cewa ko da mumini ne ma faɗa za a yi a ce masa ya ce la ilaha illallah. Kuma dan bai faɗa ba kar a samu damuwa. An gane ku? Dan bai faɗa ba kar a samu damuwa. Sannan hadisi na biyar a baban hadisin Ma'aqil ibn Yasar, Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ikra'u ala mautakum yasin. Manzon Allah ya ce ku karanta ma wato mamatanku suratu Yasin. Me ake nihi da mautakum waɗanda suke cikin hali na fitar rai, ba bayan mutum ya mutu shi ma a zo a tsugunna a kan kabarinsa a karanta masa Yasin? Wannan kwata-kwata ba karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce. Na ce waya a karanta masa Yasin wanda bai iya ba yayi tabaraka, wanda bai iya ba yayi qul huwallahu, wannan ya saba ma karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba karanta Al-Qur'ani a makabarta. In ya binne mamaci ga iya addu'ar da yake masa Allahumma gafir lahu Allahumma sabbithu, kuma sanin hanya ya fi sauko. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katira. Yi ma mamaci addu'a bayan binne shi ibada ce. Hanyar koyon ibada ko hanya ce daya daya hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka yake yi kuma haka yake muyi, kamar yadda Usman Allah ya kara masa yadda ya rawaito mana yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama binne mamaci, manzon Allah yakan tsaya akan kabarin sai ya ce istaghfiru li akhikum wasallu lahu at-tasbita fa innahu al-ana yus'al. Ku roƙa ma dan uwanku gafara, ku roƙa masa tabbacin bada amsa dacecciya domin a yanzu za a yi masa tambaya. Shine kenan sai ka faɗa Allahumma gafir lahu Allahumma sabbithu, Allahumma gafir lahu Allahumma sabbithu, inda larabci zaka faɗa kai ta maimaita haka. In kuma da Hausa zaka faɗa zaka yi addu'ar ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa, haka zaka yawaita wannan addu'a. amma ba karanta masa yasin ko karanta tabaraka ko karanta qul huwallahu ko inna anzalnahu li izaja'a wannan duka babun su bane domin manzon da yazo da su bai karanta ba balle ma akwai hadisin da yake hani game da karanta alqur'ani a makabarta hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taj'alu buyutakum maqabira yace fa in yake cewa fa inna shaytana yanfiru min albayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara aw kama qala manzo Allah yace kar ku mai da gidajen ku makabarta sai yace domin shaytani yana guje ma gidan da ake karanta suratul baqara malamai suka ce mafhumul mukhalafa anan hadisin yana nuna makabarta ba wurin karanta alqur'ani bace kuma bugo da kari daidai da hadisi ɗaya babu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wata sura ta alqur'ani a makabarta bayan ya gama binne mamaci ko lokacin da ya ziyarci wato makabarta dan haka dai wato addu'a ga mamaci lokacin da ka ziyarce shi ko lokacin da aka binne shi ibada ce dan haka sai mu koya yaya sai mu koma yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kuma waɗanda ma suke kafa hujja da wannan hadisi tare da cewa wannan hadisi kwata-kwata bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne da'if kuma ba su fahimci hadisin ba abinda hadisin yake nihi wanda yake cikin fitar rai kuma in kana so ka gane haka da a kusa ka koma cikin littafin risala ta Ibn Abi Zayd al-Qirawani a ina yazo da mas'alar karanta ma karanta yasin ga mamaci a cikin babu ma yufa'alu bil muhtadar baban da ke bayani game da abinda ake aikatawa da mutumin da yake gargara ma'ana mutumin da yake cikin halin fitar rai a nan sai mai risala yake cewa wasu daga cikin malaman malikiya sun so a karanta ma wanda yake cikin halin fitar rai suratu yasi sai yake cewa walam yara maliku amran ma'mulan bihi al-imamu malik bai gaba cewa karanta ma wanda yake cikin halin fitar rai suratu yasin wani al'amari ne abun aiki da shi me yasa saboda hadisin bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka shi al-imamu malik bai yadda ba ma wanda yake cikin halin fitar rai a karanta masa me yasa saboda hadisi ne da'ifi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan anan da yace ikra'u ala mautakum ku karanta ma mamatanku ma'ana waɗanda suke cikin halin fitar rai ku karanta musu yasin wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne da'ifi kuma ba ana nihi ba kenan bayan mutuwar mutum a zuwa karanta masa yasin wannan kwata-kwata bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.